ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa da
masararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne Malala Yusuf wata matashiya a asalin Pakistan da ta yi suna wajen karfafa ilimin ƴaƴa mata a duniya ta kawo ziyarar aiki a Najeriya a lokacin wannan ziyara dai malama Malala Yusuf da tawagarta sun ziyarci birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Borno inda ta duba ayyukan da gidauniyarta ta aiwatar wannan ne karo na biyu da malama Malala Yusuf ke kawo ziyara Najeriya bayan wanda ta kawo a shekara ta 2017 a lokacin da ta kai ziyara jihar Borno gwamnatin jihar Borno Babagana Umara Sulum ya bayyana irin ayyukan da gidauniyar Malala Yusuf ta gudanar a jihar
Malala Foundation supported the government's effort to build confidence in the reforestation of education the foundation rehabilitated 27 classrooms to accommodate over 1000 students hostels with 400 beds capacity. Provided scholarship, 700 girls from Kondega, Gubbio and Dambua.
Ya ce gidauniyarsa ta taimaka wajen gina azuzuwa da dakunan kwana da mata a wasu makarantu da ke jihar Borno ke kuwa har da wasu azuzuwa guda 27 da zai dauki dalibai fiye da 1000 da dakunan kwana na dalibai mai gadaje 400 ha kuma ta bada gurbin karo ilimi ga dalibai 700 daga kananan hukumomin Kondiga Dambuwa da kuma Gobiyo ha kuma ta bada gurbin karo ilimi na shekaru 2 ga wasu ƴan matan daliban Chibok guda 30 da suka tsere a lokacin da ƴan Boko Haram suka kai musu hari na sace su a bangaren da dai malama Malala Yusuf ta yi kira ga dalibai da sauran mata da su dage wajen gudanar da karatu da kuma bullo da wasu hanyoyi da dabaru na inganta ilimi da samar da shi ba wai tare da dogaro da wani ko wasu ba
If you can as well, if you get the opportunity to complete your education. So I believe in the leadership of
To a waje ɗaya kuma sakamakon kiraye-kiraye na inganta ilimi a sassa daban-daban na Najeriya yanzu haka sabuwar gwamnati a jihar Taraba ta bada umarnin kafa dokar ta ɓaci domin inganta ilimi a jihar domin jin yadda wannan mataki yake wakilinmu a jihar Taraba Salisu Lado Garba ya zanta da babban sakatare a makatar ilimi a jihar Malam Idris Goje domin jin yadda tafiyar take
gaskiya dai muna godewa Allah da ya kawo mana gwamno na gari kamar wannan gwamno blessing ne wa Taraba state in fact Najeriya gabaki daya don diga zuwan shi ya kaddamar da doka ta bashi state of emergency in education so diga haka bai bar haka ba ya zaga duk makarantu ya zo ya duba situations da makarantu suke ciki
wato halin da suke ciki
in fact a wurin then and there ya bada ya directing makarantu wasu makarantu akwai makarantan da situation din shi baya kan kaida yasa aka rusa makarantan akan za gina sabon brand new school model school wato government comprehensive secondary school kenan is an exchange boarding school so ya bada mai aka za rusa shi za gina model kuma yanzu magana da ke fada maka an fara aiki so ya shiye makarantu da yawa ya duba yayi alkawari kala-kala gaskiya wannan karon mun yi dashi sosai kusan yadda ake fada cewa in ka gina ilimi to ka gina jama'a so gaskiya ana kan mataki mai kyau a Taraba sai akan fannin ilimi
to ranka da wannan dokar ta baci da aka kaddamar da shi a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati yaya wannan dokar ta bacin yaya kaga al'umma su rungumeta kuma ana zuwa makarantan malamai na zuwa suna ci gaba da karantarwa
gaskiya daga kaddamar da dokar ta bashi education atmosphere na Taraba state education daga primary secondary principal headmaster teacher ba gane ba kowa orientation na shi a shanji so yanzu kowa ya amina yana tsaye gaba gadi ba gane ba a kan cewa zai aiki daidai ai da ma dan adam ma'aikacin gwamnati mu a personnel management muna ce yana nan kamar moto ne so komin iyawan driver ba zai tuka moto ba mai so yanzu a education kamar an saka moto mai zaga sauran gudu ne kare so gaskiya duka ko ta yana an dauka kuma daga aka kaddamar da wannan dokan ba gane ba duka malamai they are sitting on their feet. Kuma all hands are on deck. Diga ministry zuwa har makarantu, principals, headmasters, teachers kowa ya answer orientation. Kuma tun diga aka fara abin nan muna aiki dare da rana. Muna kai wani lokaci har karfe 10 na dare muna aiki muna don mu tabbatar cewa wannan state of emergency din nan an implementing din shi bisa yadda ya kamata.
To ko menene ra'ayin al'umma jihar Taraba game da wannan mataki na sabon gwamnatin jihar Taraba? Ga dai abinda wasu suke cewa.
Sunana Charity Clement Dubo, ina SSU a Salu Dogo GDSS Jalingo Taraba State. Gaskiya nayi farin ciki, naji dadi da gwamnati yayi hakan din, domin wayan sun yara suna gida basu da kudin da zasu ci abinci balanta mana zuwa makaranta, saboda gwamnati yayi declare free education nan. Gaskiya naji dadi, naji na ga musu sun ji dadi hakan din, kan cewa haka da su yi zuwa makaranta da kuma su yi su nemi kudi su sai kan kasa abinci, wayanda ba basu da iyaye ma su yi zuwa makaranta da haka, da wayanda da kafin su da suna da shi su yi su nemi abinci da kuma da suturan su duka. Gaskiya naji dadi.
Kana magana da Alhaji Ayidu Modibo. Na ji daɗi, na yi farin ciki. Ya kamata kowa yana so da wasu marasa ƙarfi ya zama so je makaranta ba, kaga yanzu ya zama dole ka sa ɗanka ya je makaranta. Wannan yana da kyau, mun yi farin ciki da wannan, tunda dama matsalan da muke fesi din maganar kuɗi makarantar ya yi yawa. Yanzu ni da nake maka magana, ina da ya university guda biyu, ina da ya secondary guda biyar, ina da ya primary guda uku. To a ce na samu wannan duka sauki, ai na ji daɗi. Kuma wannan ba ni kaɗai ba, kowa ma an masa wannan ofa, ai yana da kyau.
To masu sauraro, saboda ƙuraren lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilin namu Salisu Lado Garba daga jihar Taraba da kuma Haruna Dauda daga jihar Borno, sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Pressure. Naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya, sai wani makon.
A da tangar daba kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu shinku, jama'a kiran mu nake bisa dagewa,